Bismillahirrahmanirrahim. Mun fata shankar ta mu shine mawadi'ul wasli. Mun san faslu shine a rabe tsakankanin jumlola guda biyu. Babu mene? Babu wawun, babu harfa atfin. To wasl sai a sa harfa atfin a hade tsakankanin su. Wal asr sai ka ce mene? Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati. Kunga shan ba a sa wawi ba ko tsakankanin ayoyin, amma nan da aka ce illa alladhina amanu wa amilus salihati sai aka ce mene wa tawasaw bil, kaga nan sai aka mene, sai aka yi waslu nan can ba sai aka mene faslu. Mawadi'ul wasli, inda ake yin waslu, dama mun san waslu ma'anarsa shine hadewa tsakankanin jumlola guda biyu da harfa atfin ko. To alka'ida, ka'idar mu tana cewa yajibul waslu bainal jumlataini, ya wajaba ai waslu tsakankanin jumlola guda biyu, fi thalathati mawadi'a, a gurare guda uku. Idza qusida ishtirakuhuma fil hukmi al-i'rabi, idan aka so ai hade tsakankanin jumlolan guda biyu wajen hukuncin li'irabi, to shikenan sai a mene, sai a yi waslu bainakuma. Domin idan aka kawo ta da a jumla ta farko, to sai jumla ta biyu kuma ta zanto jumla ce khabar, kaga ai akwai hukunci wajen li'irabi. Ai misali ga misalan mu can, qala abul atahiya abul ala al mu'arri wa hubbul aishi abada kullu hurrin wa allama sa'igan aklal murara wa hubbul aishi sar rayuwa a abada kullu hurrin, shine yemene, shine yayi ya bautar da kowane da. Wa allama sa'igan aklal murara, kuma shine ya koyar da mai jin yunwa. Sa'ig shine ja'ib, aklal murara cin wata bishiya mai daci, ana ce mata murara. To idan muka lura da kyau, wa hubbul aishi a abada kulli hurrin, kamar jumla ce mutada ce, hubbul aishi jumla ce wacce take mutada. To anan wa a abada kulla hurrin wa hubbul aishi a abada kulla hurrin wa allama sa'igan akalal murara, sai aka kawo wawun tsakankanin su. To me yasa aka kawo wawun tsakankanin su? Sagiban ne ko? To shukran, 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 na ce sa'igan. To ku duba hubbul aishi, ai mubtada ce ko? A abada kulli hurrin, wannan jumla ce khabariya, afwan khabar ce, fi mahalli rabi khabar. To ku duba sai ya ce wa allama, shi mai magana yana sanya hada kalman jumlan farko ne wa hubbul aishi abada kulli hurrin, yana sanya hada su ne wajen ma'ana, shi yasa sai ka wannan wawun din. Qasadul mutakallim huna ishtirak aljumla alula sadr albayt wa ajz albayt, shi yasa sai ka wannan wawun din, wa alama sa'igan akal almurara, wajen li'irabi ba, yana sanya hada su ne wajen hukunci, to shi yasa sai ya hade tsakankanin su da wawun. Sannan kuma idan muka lura da kyau, zamu ga wa hubbul aishi abada kulli hurrin, kaga wa allama sa'igan jumla ce wacce take ƙara bayani ga, take ƙara kunsan abinda ta kunsa, yana ƙara bayani ne ga abinda wannan hubbul aishi abada kulli abada kulla hurrin wajen ma'ana. to da yaso ya tara sojin ma'ana shine sai yasa ya kawo wannan wani din inda bai so muke ne zai fasil kenan wa alaikum salaam tilla na'am na'am eh su sai kwa tunda an so a hada tsakankanin su kan kodin hukunci ba ai ka kaman nan shi ma wa allama sa'igan akalil murara kaman khabar ne ga menene ga jumla ta farko shine sai hadi tsakanin su shukran wa qala abu tayyib wa li sirri minni mawdi'un la yanaluhu nadimun wa la yufdi ilayhi sharabu wali sirri minni mawdi'un ka sani sirri fa na da wani matsayi a waje na ni sirri ba yana da wani matsayi a waje na la yanaluhu ba mai samun shi na yanaluhu ba wanda zai same shi nadimun wani mai nadama tan ba wani wani nadama da zai iya samun sa wala yufdi ilayhi sharabu ba kuma wani abin sha da zai iya kaiwa zuwa gare shi afwan annadimu din nan aljalisu ala sharabi wanda ya zauna don shan abin sha kenan wato mana innahu kanawmil lisri innahu katumul lisri shi mai boye sirri ne yadau haithu la yanalu la yatalu alaihi nadimu sirran nan shi na yakan iji ne a gurin da babu wani abokin wanda ya zauna don shan wani abu da zai iya sama wala yakshifu anhu sharab kuma babu wani wanda yake mashayin wani abin sha wanda zai iya bincikowa to idan muka duba da kyau anan wali sirri minni mawdi'un kaga mawdi'un din na aini kina ce ko la yanaluhu to wannan jumla ce ai to jumlan la yanaluhu sai ka ce aljumlatu ba'da nakirati sifa domin mawdi'un din nan nakira ce ai to jumlar la yanaluhu jumla ce ai to tana matsayin kamar sifa ce ta mawdi'un sifa ce ta mawdi'un na farko kenan la yanaluhu nadimun yanzu la yanaluhu afili ne da maf'ul bihi ina fa'ilin sa fa gashi san nadimun a bangare na biyu kaga kasar da ishtiraka kuma fil mene fil hukmi domin jumlar nadimun wala yufdi ilayhi sharab kaman khabar ce ta mene ta jumlan farko to sai yaso ya hada su wajen hukunci dan haka sai ya kawo wannan sai ya kawo a gaba sai ya kawo wala yufdi din nan gawa wannan ana to idan muka duba kuma wa kala kuma ya saki cewa yushmaru lilluji an sakihi yushmiru lilluji an sakihi yana yaye kwabri na'am okay ba mu karanta kaidan ba ko to ba idan tafaka khabarin wa insha'an idan jimlola guda biyu suka yi ittifaki wajen khabar da sigan wannan ta fara da sigan khabar wannan ma ta fara da sigan khabar ko kuma insha'i dukansu wa kanat bainakum ma munasabatan tamma idan to kankanin su akwai munasaba cikakkiya wa lam yakun hunaka sababun kuma idan to babu wani dalil da wani dalili ya qadil fasl bainahuma wanda zai sa zai hukunta ai fasl tsakankanin su to shikenan sai ai wasul kawai a hada su da wawi wa kala yace mai wai kuma wai ma mu'addi ke cewa yushammiru lulluji an sakihi yushammiru yana yayewa an sakihi ga kwabrinsa lulluji domin tsallake ruwa idan mutum yazo zai tsallake ruwa ai ba kaga ai sai ja wannan sama ko da rigansa shine shammiru
liji din nan shine guri wanda yake ruwa ya taru mai yawa wayadmizuhu almawju sannan kuma ga ruwan ga kumfan tekunan na lillibe shi yana rufe shi fi sahil a gefen teku to anan idan muka zo idan muka lura da kyau yushammiru lilluj an saqihi wayakburuhu almawju tsakankanin waɗannan jumlola guda biyu akwai munasaba tam domin yushammiru lilluji an saqi jumla ce insha'iyya ko khabariyya jumla ce khabariyya dan labari ne ko take bara wayagmiruhul mawju fi sahili nan ma yagmiruhul mawju fi sahili kaga jumla ita ma wace ita ce khabariyya ba saba mu juna ba jumla ce khabari dukkan jumlonin suna da ke da uslub khabari ne to shikenan akwai da ya tashi sai ya hade tsakankanin su sai ya kawo wawun wa qala bashar ibn burd bashar ibn burd yace wa'adin ila al-qurbal muqarrab nafsuhu wa'adni ko wa'adni ila al-qurbal muqarrab nafsuhu wala tushhid ash-shura haka ne wala tushhid ash-shuram ra'an ghayra katibi wa'adin ila al-qurbi al-muqarrabi nafsihi wa'adin a zamu karanta kaida ta gaba ko to ai haka ne kuwa wa'adin ila al-qurbi al-muqarrabi wannan ma ba sai na fassara ba wa'adin wannan ta fara da menene umurni ne ai ko sai na biyu kuma ta fara da menene wala tushhidu shura ta fara da wani uslubi ne nahyi ne ko to ka gani ittafaqa ta insha'an domin annahyu da al'amur dukkan su min asalibil insha shikenan ka kuma ba fassara ba ko ba ƙara bayani ba ka ganin garin sun hadu to sai shi yasa aka zo da wawun wa'adni ila al-qurbal muqarrabi ka kusan kai ka nemi kusanci zuwa ga kusanci abin kusantarwa nafsu shi kansa wala tushidi shura ka sani mashawarta ba sa shaidar da mar'an wani mutum gaira katimi wanda ke ba mai boye sirri ba to anan an sami ittifaki tsakankanin jumlolin guda biyu haythu tafakata fi uslubil insha لأن الأولى وعد ابتدأت بأمر ولا تشير الشورى والثانية بدأت بماذا؟ بدأت بنهي شكرا ga jumla ta biyan nan ko wala barakallahu fika nan ne to nabi kuma idhaqta ana ji qaida ta jimun idhaqta lafa khabaran wa insha'an idan jumlolin guda biyu suka saba wajen uslub khabar da insha'i wannan ta fada da uslub insha'i wannan kuma tana dauke da khabar wa aw hamal fasl khilaf al maqsudi sai idan an rabe idan aka yi fasulu tsakankanin su to zai hudar da sabanin abin da shi ake nufi to shikenan anan yanzu abin da za a yi sai a yi waslu yace la wa barakallahu fika a kada Allah ya maka albarka tijubu bidhalika da ka amsa ni da wannan magana mun kala ga wanda zai ce maka hallaka haja usaiduka fi qada'iha kana buƙatu in taimake ka wajen biyan bukatunta yanzu kun gani akwai la ko akwai wabarakan lafika yanzu idan kace la wabarakan lafika la wabarakan lafika kazo da wannan ko la nan ko sai kace wabarakan lafika masha Allah ya uslubi iri da ne la wannan uslubin nafi ne kuma khabari ne ai wabarakan lafika du'a'i ne ko wannan uslubin menene isha'i jamil jiddan kaga sun saba dai ko na farko kenan da ka ce la barakan lafika yana da babanci la wabarakan lafika ni ma na yi kuskure wajen fasaha in ka ce kamar yadda aka rubuta haka la wa barakan lafika a'a Allah maka albarka gani in ka ce la barakan lafika kar Allah ya maka albarka yaya yanzu idan ba a zo da wawun ba nan fa ana kana nuna ni ba ka da bukatu Allah kuma shi maka albarka amma inda za a cire wawun din sai ya zama ka baki dai ana maka mugunya adda ne kar Allah ya maka albarka yaya babu ihami babu ridiya kaga a rikin rudi wajen ma'ana shi yasa dole a zo da wawun din nan bai kun fahimci bayanin ko idan ka cin la barakan lahu fika kamar wanda zai ce miki yaya ko kina da bukata in biya miki bukata in taimake ki sai kika ce la wa barakan lahu fika la wa barakan lahu fika a'a Allah shi maka albarka to kun ga ba an zo da wawun ba sakin kanin la da kun barakan lahu fika domin la uslubi ne na khabar wannan wa barakan lahu fika addu'a ne ko insha'i ne in ko da ba za a zo da wawun ba sai aka hade yana nufin la barakan lahu fika kar Allah ya maka albarka na mana ya zaka dan yi shiru ai la wa barakan lahu fika la in shiru sai ce barakan lafika duk da haka dai zai iya dimautarwa wajen ma'ana eh fasahi kenan ka sa wawun mun ban jannan ko ai barakan lafikum to mun gama ma da jumlolin namu ko la wala tafallahu bihi tiju bi zalika zaka amsa ne da wannan maganar man kale ga wanda zai ce bal aballa akhuka min illatihi bari zan sadar da zumunci ga dan uwanka min illati dalilin rashin lafi illan da yake tattare da ita sai wannan sai kai shukran tiju bi zalika man kale zaka amsa ne da wannan maganar ta farko ga wanda zai ce maka hal aballa akhuka min illatihi ta subhanallah ban kula da abin nan hal aballa akhuka min illatihi shin ɗayanka ya warke daga illan da yake tare da ita sai kace mana sai kace la wala tafallahu bihi to kawo wawun din da kai la a'a kana nufin la a'a wala tafallahu bi Allah tausaya masa amma idan da baka wawun baka ce la wala tafallahu bihi la wala tafallahu bihi kar Allah tausaya masa kenan so kaga ai dole yanzu kana fasahan shi ne ka kawo wawun domin in ba wawun sabanin abin da kake nufi shi ne zai faru yau kai ga abin da kake nufi amma wanda ya saurari ka ba zai fahimci haka ba to Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk